you gotta care for me to always be around whenever I'm lonely. That is why heaven sent me an angel,
angel
for me to love. Heaven sent me a love faithful and true, someone to talk with whenever I feel blue. That is why heaven sent me an angel,
angel,
born for me to love. Angel,
angel,
angel, I love you so.
Da 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 da